mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidil Quba dake unguwar Tukuntawa inda daidai wannan lokaci aka riga aka yi da sallar Juma'a ta wannan rana kuma babban limamin masallacin Malam Ibrahim Abubakar Tofa ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da hudubar wannan rana zan kuma sada mai sauraro da liman domin jin inda hudubar ta mai da hankali a takaici
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala mala nabi to dai hudubar ta mu ayo abin da ta kunsa shine bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin nan da manzo Allah yake cewa la darara wa la dira ba cuta ba cutarwa wannan ka duba tsari na musulunci zaka ga cewa wato alhamdulillah cewa mu dinnan muna cikin wato wani hali ne muna cikin wani hali na in ka duba ko to wani bangare yanda muke cutar kawunan cuta iri ce wani zai cutar da kansa ko da ibada ne wani zai cutar da dan uwansa ba gaira ba sabab wannan ba tsari ne musulunci ba akwai cutarwa a wasiya akwai cutarwa a bada shaida akwai cutarwa a zaman auratayya wanda ma shi yafi mu ne wannan in ka je kotunan mu da yawa yau zaka tare shi ne zaka ga wato tsakanin auratayya ko dai shi mijin shine wanda yake shugaba ina cutar da matarsa ta bangarori da dama ba sai mun tsaya mun ce da kaza kaza ba an san akwai cutarwa ko rashin ciyarwa ko na bada haƙi na kwanciya ko na bada haƙi na abin da ya kamata na irin sadar da sauransu dai suna nan da yawa kuma shi yasa aka aure suna mutuwa to duk irin wannan zaka ga idan an amfani da wannan hadisi zamu yi kokari mu kyautata mu ga cewa kokari zamu yi abin da zamu so wa kanmu so wa dan uwanmu shine cikakken musulmi abinda za